This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 6 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Mahmud da kan labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden da tsohon takwarin aikinsa Donald Trump sun dauki hanyar sake karawa a zaben shugaban kasar da za a yi a bana, bayan da suka samu gagarumin nasara a babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin Amurka. Yayin da kuma gefe guda Nikki Haley da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don tsayawa takarar shugaban kasa take shirin janye takararta, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito a yau Laraba. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar.
Kani labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa sojojin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Turai a ƙasashen Sahel sun sanar da kuce wasu daga jamhuriyar Nijar. To ko me masana tsaro ke cewa?
Kai da yake foro kake badawa, me kawo daga kayan yaki, kuma kayan yaki na zamani? Waɗanga kayan su ne suka ba mutane horo. Duk abin da kake yi, dan ni kake yin shi, kuma kana yin shi ba tare da ni ba. Ba dan ni ba kake yin shi, kana da wata manufa.
Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya tattauna ne kan yadda wata cibiyar ilimi a tsakiyar birnin Jos na jihar Plateau Najeriya ke haɗo kan al'umma da ke da bambancin addini da ƙabila, da ke horar da su a fannonin ilimi da inganta zamantakewarsu. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon takwaran aikinsa Donald Trump sun dauki hanyar sake karawa a zaben shugaban kasar da za a yi a bana, bayan da suka samu gagarumin nasara a babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin Amurka.
President Biden and Donald Trump are poised to move closer to a November rematch, though many voters...
Wakilin kamfanin dillancin labaran AP ne ke cewa shugaba Biden da Donald Trump na ƙara kusantar wata sabuwar karawa a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Ko da yake masu kada ƙuri'a da dama sun so a ce wasu 'yan takara ne daban za su fafata. Biden ya lashe duka jihohi 15 da 'yan Democrat suka kada ƙuri'unsu, waɗanda suka haɗa da Virginia, Texas, Minnesota da kuma Colorado, amma bai yi nasara ba a zaben gangami da aka yi a yankin Samoa da ke ƙarƙashin ikon Amurka. Trump a nasa ɓangaren ya samu nasara a jihohi 14 ciki har da Utah, jiha ta ƙarshe da aka sanar da sakamakon zaben na fidda gwani, duba da cewa baya fuskantar wata ƙwaƙƙwarar hamayya. Yanzu Biden ya maida hankalinsa ne kan zaben wanda za a yi ranar 5 ga watan Nuwamba, inda ya gargaɗi kan irin rudani da za a iya shiga idan har aka sake zaben Trump. Shi Trump a nasa ɓangaren ya zargi Biden da dagula al'amuran ƙasar baki ɗaya. A gefe guda kuma, Nikki Haley da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don tsayawa takarar shugaban ƙasa za ta janye takararta, a cewar wasu mutane uku da ke da masaniya kan lamarin, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ruwaito a yau Laraba. Hakan na nufin tsohuwar gwamnar jihar South Carolina kuma tsohuwar jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya za ta bar tsohon shugaban ƙasa Donald Trump shi kaɗai kenan a matsayin mai neman tikitin jam'iyyar ta 'yan adawa.
Nikki Haley makes the decision to suspend her presidential campaign after being soundly defeated across the country on Super Tuesday.
Wakiliyar kamfanin dillancin labarai na AP kenan take cewa Nikki Haley ta yanke wannan shawara ce bayan da ta sha kai a babban zaben fidda gwani da aka yi a sassan Amurka wanda ake wa lakabi da Super Tuesday. Bayanai na nuni da cewa Haley ba za ta wato ba ta da niyyar marawa Trump baya a sanarwar janye wata da za ta yi nan gaba a yau. Haley ita ce babbar mai hamayya da Trump, kuma mace ɗaya tilo da ke takarar neman tikitin jam'iyyar ta Republican. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar, danganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce harin sama da suka kai a Beit Hanun ya halaka mayakan Hamas biyu, waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai a Isra'ila. Sauran hararen na Isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na Gaza da kuma Khan Yunus da ke kudancin zirin. Sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargaɗi wacce zai aika wa Isra'ila don nuna buƙatar samar da ƙarin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin na Gaza don a magance abin da ya kira baƙar wahala da jama'a ke sha a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Sojojin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Turai a ƙasashen Sahel, EUCAP, sun kwashe inasu don ficewa daga jamhuriyar Nijar cikin gaggawa, biyo bayan rashin jituwa tsakaninsu da gwamnatin mulkin sojin ƙasar. Ficewar dakarun tarayyar Turai dai zai haifar da zaman kashe wando a tsakanin al'umma, inda dubban matasa ke aiki a ƙarƙashin rundunar. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Mohammed Mahmud ya aiko mana.
A cikin wata sanarwa ce da kungiyar tarayyar Turai ta fitar ta ce mahukuntan kasar ta Nijar ne suka buƙaci tawagar ta EUCAP Sahel da ta hanzarta ficewa daga ƙasar ba tare da wa'adin da aka ba su ya ƙare ba. Bisa wannan dalilai ne dakarun suka kwashe kayansu ba tare da ɓata lokaci ba. A watan Disamban bara ne dai sojojin da ke rike da madafun iko a Nijar suka soke alaƙa da wannan runduna wanda a baya ya kamata a kammala ficewarsu a watan Mayu da ke tafe. Kungiyar tarayyar Turai dai ta nuna rashin jin daɗin ta biyo bayan wani sumami da aka kai a ofishinta da ke Nijar a makonni biyu da suka gabata, inda ta ce an kwashe wasu muhimman kayayyakin aikin dakarun da yake tsokaci kan wannan batun alkasin mato mai sharhi kan sha'anin tsaro. Na ganin tafiyar rundunar za ta baiwa sojojin da ke mulki a Nijar damar jara game tsaron ƙasar.
Tahiyar EUCAP Sahel, abun da ya bullo makamai da aka gwada, waɗannan makamai da aka fuddo kuma hannun EUCAP Sahel suke. Kai da yake foro kake badawa, me kawo daga kayan yaki, kuma kayan yaki na zamani? Waɗanga kayan su ne suka ba mutane tsoro. Duk abun da kake yi dan ni kake yin shi, kuma kana yin shi ba tare da ni ba, ba dan ni ba kake yin shi, kana da wata manufa. Abun da ya kamata Nijar ta dauki mataki, tun da yake ina ban yarda da kai ba, mataki kuma tsaron kasata nawa ne. Kai zaka sare gidan hannun wani ba ci ma tuwo da miya, Nijar za ta sare kasarta.
Dubbai ɗan ƙasar Nijar ne ke aiki a ƙarƙashin rundunar ta EUCAP Sahel wanda mafi yawansu matasa ne. To sai dai waɗanda suka rasa wannan aikin sun buƙaci ga hukumomin mulkin soji da su samar musu wani aikin da zai maye gurbin aikin da suka rasa don gudun kar matasan su shiga cikin wasu munana ayyuka. Abubakar Hamani yana daga cikin matasan da suka rasa aikin su sakamakon tafiyar EUCAP Sahel.
Tashi EUCAP Sahel ga ba mu ji daɗi shi ba, saboda ya zama mana wani abu wanda ya girgiza mu ga baki ɗaya, saboda yawan kaddoka matashi wanda yake yana samun wasu kuɗaɗe yanzu lokaci guda sai zama kamar zamanin yake ba samun komi. Wannan matsala ne tare da shi, wasu daga cikin su zaka gani sun shiga shaye-shaye, wasu tare-tare da wani wane ne dai harkar tunda sun saba samun kuɗi, dole ne da yawa sai sun gamu da irin wannan jaraba. Gwamnati ya diba gani a samo ma matasan ga inda za su samu su laɓe su samu su rika cin abinci, sino wanga babban matsala ce za a fuskanta nan gaba.
Kungiyar EUCAP Sahel wacce aka samar a shekara 2012 da nufin taimakawa kasashen Sahel yaƙi da ta'addanci na da jami'ai sama da 130. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To a yau Laraba, Ukraine ta ce sabbin hare-hare da Rasha ta kai mata cikin dare sun hada da jirage mara matuka 42 da makamai masu linzami guda 5 waɗanda suka kaikaici yankuna daban-daban na ƙasar. Dakarun saman Ukraine sun ce sun yi nasarar kakkaɓo 38 cikin jiragen mara matuka 42 da Rasha ta harba musu. Babban mai shigar da ƙara a Ukraine ya ce mutum 7 sun ji rauni a yankin Sumy da hare-haren na Rasha suka shafa. A nasu ɓangaren jami'an Rashin sun ce jirage mara matuƙa mallakar Ukraine sun kai hari kan wata tashar sarrafa ƙarafa a yau Laraba. Gwamnan Kursk Roman Stravoit ya ce har-haren sun haifar da gobara a tashar amma babu wanda ya ji rauni. Ma'aikatar tsaron Rasha ila yau ta ce ta daƙile wasu har-haren jirage mara matuƙa guda 2 na Ukraine a wasu yankunan yammacin ƙasar. Yaƙin da Sudan ta kwashe kusan watanni 11 tana fama da shi na ƙoƙarin haifar da mummunar matsalar yunwa da ba taɓa gani ba a duniya, inji hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Yaƙin da ake yi tsakanin babban janar ɗin sojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan da tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo, wanda ke jagorantar wata rundunar soji da ake kira RSF. Ya halaka goman dubban mutane, ya kuma lalata ababen more rayuwa tare da kasara tattalin arzikin kasar. Yakin har ila yau ya raba mutum sama da miliyan 8 da muhallansu, baya ga wasu miliyan 2 da suka fice daga gidajensu tun gabanin yakin. Babbar daraktar hukumar samar da abinci ta WFP, Cindy McKin, ta ce miliyoyin rayuka da dawwammamen zaman lafiya na fuskantar barazana a ƙasar ta Sudan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu agogo a dan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 11. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattaunawa da masu ruwa da tsakiya a harkar zaman lafiya, musamman don haɗa kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da samun ci gaban ƙasarmu ta Najeriya. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan gabatar da shirin.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi zana cimma burina.
A yau shirin zai yi duba ne da yadda malaman wata babbar makaranta a Jos ke kokarin inganta zamantakewar dalibai da sauran al'ummar da ke mu'amala da cibiyar ilimin.
Tunda aka yi makarantar nan, bamu taɓa yin admission wanda babu Krista da musulmi ba, kuma bamu taɓa nuna bambanci na ƙabila ko na addini ba. To wannan ya sa in ka shigo cikin makarantar nan ba za ka ce a Jos kake ba. Daga musulmai da Krista suna zaune waje daya, suna yin zumunci.
Gaskiya na gode Allah gashi da yake makarantar nan ba nuna min bambanci ba, an karbe ni da kauna, kuma na gode. Ba wani matsala, ba wani komai.
Cibiyar ilimi ta Majema College of Advanced Studies da ke tsakiyar birnin Jos na daga cikin makarantu na gaba da sakandare wanda ba na gwamnati ba, da ke zamewa mahaɗa ta mutane da ke da bambancin addini, suke kuma cuɗanya da juna ba tare da wata matsala ba. Ga yadda hirar tamu ta kasance.
Sunana Ambassador Gali Musa Abba, proprietor and rector na Majima College of Advanced Studies, Jos.
Sai kuma sunana Malam Sani, ni ne shugaban ɗalibai ta wannan makaranta, kuma ni ne HOD na Department na Turanci a wannan makaranta na Majima College of Advanced Studies.
To sai kuma sunana Veronica, ni ce registrar makarantar.
To ran kai dade da yake kai ne shugaban wannan makaranta, ko zaka ba mu a takaice ta yaya ma akai aka samu wannan makaranta, sannan kuma naga hade ake tare da Krista da musulmi duk da matsalolin da muke da shi a cikin Just Note ma a Chester Arewa, ya aka ya ka fara wannan?
Da farko dai ni tun a makaranta mutum ne da na yadda da na zauna da wanda ba addinin mu ɗaya da shi ba, wanda ba ra'ayin mu ɗaya da shi ba, domin na fahimci ya yake. To da Allah ya bani dama na bude wannan makaranta, sai na kalli wannan makaranta ta kowa da kowa ce. To dalilin da yasa tunda aka yi makarantar nan, position din registrar, position din Krista ne. Kowa ya sauka a registrar, ne sai registrar da zai zo dole ya zama Krista. Tunda ni director ko rector ni musulmi ne, to Krista da su zama registrar ko secretary. So da je zama muna da full representative. To butun da aka yi makarantar nan, bamu taɓa yin admission wanda babu Krista da musulmi ba, kuma bamu taɓa nuna bambanci na ƙabila ko na addini ba. To wannan ya sa in ka shigo cikin makarantar nan ba za ka ce a Jos kake ba. Daga musulmai da Krista suna zaune waje ɗaya, suna yin zumunci. Kamar lokacin Christmas ma ni ya zama al'ada ta an ɗalibi Krista bai kawo abincin Christmas ba, sai ya biya ni a matsayin bashi. To haka muke gudanar da wannan makaranta.
To barin koma gare ki a Madam Veronica, ke kina Krista kuma gashi nan ana koyar da dalibai musulmi da Krista kuma yanda muka samu kanmu a Jos din nan. Ya kike gudanar da aikin ki?
Gaskiya nagode Allah gashi da yake makarantar nan ba nuna min baibanci ba, an karbe ni da kauna kuma nagode. Ba wani masala, ba wani komai.
To yaya mu'amalanki da dalibai waɗanda ba addinin ku ɗaya ba, ta yaya kike yi haki koya musu su fahimci cewa ga abin da kike koya? Me kike koyarwa ma dai?
Ina koyar da English and communication skills. Ina koyar musu English and communication skills. Kuma yanda yake koyar musu ba mu samu wani masala. Suna ganewa, ina gane su.
To ranka dade, yaya mu'amalanka da mutane al'umma da ke cikin wannan yanayi ko kuma wannan makaranta?
Okay, mu'amala na tare da ɗaliban makarantar nan takaice ne, ni ne dean na student affairs na makaranta. So ya kamata kowane lokaci mu'amala na ya kasance a cikin kashi 100, ina yi kashi 95 tare da su ɗaliban nan. Saboda ɗabi'o'insu, tafiye da al'amuransu a cikin makaranta da abin da ya kamata da bai kamata ba, so insha Allah muna ɗabi'in su ɗaya bayan ɗaya. Kuma dai yanzu dai tunda makaranta ne da take bunƙasa da ake jinta a ko'ina, so ya tabashi ita makaranta dama ita ba wai ka zo ka yi karatu ba ne kawai, ana lura da bisa karatunka kuma da tarbiyya. Dama shi sa ka ga Turanci kafa baka sai ka ce ma in character and learning. To gaga abinda ake dubawa ba wai abinda ka karanta bane, a karatun da kai na mu'amala da zama da mutane shine karatu a takaice.
Tarin kai dade shugaban makaranta, zan dawo gare ka. Na samu labarin cewa yawancin waɗanda suke karatu a wannan makaranta akwai marayu waɗanda kila ko sun rasa iyayensu saboda wani tashin hankali, ko me yasa kuka ta'allaka ɗiban ɗalibanku kila kan marayu?
Abin da yasa ita majema College of Advanced Studies da take da haɗin gwiwa da Ahmadu Bello University Zaria ta ba marayu kulawa shine, in ka bar wannan marayun a society babu karatu, a ƙarshe su za su zama damuwa wa wannan al'umma. Malamin da zaka biya ya koyar da yaro ɗaya, the same yara goma da ka biya wannan malamin, the same kuɗi ya koyar da yara goma, to wayannan yaran mun san su waye su? Mun ba mu da garanti cewa da mu yi tsohon rayuwa a duniya in mun taimaki wayannan, Allah zai taimake mu. Ita majema ina da 100% assurance, dalilin da yasa Allah yake taimakon wannan makarantar, dalilin marayu, dan akwai maraya da na san shi Al-Amin majema ta dauko shi tun daga primary, a majema yayi primary, a majema yayi secondary, yayi diploma, muka tura shi PUK yayi degree, yau ya zama graduate. Akwai yarinya Sonia wanda mun dauko ta, ta gama diploma yanzu tana yin degree. To shi isa an na shiga da yadda kika sani a Jos, ni ba ni da bariya dan ji angwaru ku bana kwana dan je gada biyu, because ko ina ina da dalibai
a waje sai aga kaman al'umman da ke zama a Jos kwata-kwata ba sa mu'amala da juna tsakanin bisa ga labaran da mutane suke faɗi a waje. Kai kuma gashi na kakan shiga ko ina ka abin na abin zai ba mutane mamaki.
Abin da yake faruwa Hajiya Zainab, kin san mutum jahilin abin da bai sani ba ne. Ita makarantar nan tun daga grassroots ɗin, daga initiation ɗinta, kiristoci sun ba makarantar gudunmawa. Mr. Mwanti is a Christian, shi ya ba mu collaboration, ya ba mu letter of collaboration da State Library, yana director State Library. In ka zauna da mutum kana zuwa ka fahimce shi. Wallahi tunda nake makarantar nan ni ban taba ganin akwai Christian ko Musulmi ko pagan ko wani yare ba. Ni what I'm seeing them as student and I'm seeing them as human. So wannan dalilin yasa duk wajen da ba a tsammanin ana shiga ni ina shiga, because ina kallon we are one. To kuma Allah ya yi mu dole mu zauna tare ne a Jiya Zainab. To dukan mu muna buƙatuwa da one another. Abin da yasa wasu suke ganin ba a zaman lafiya, ba su haɗu da abokanan zaman bane. In mun haɗu da abokanan zaman juna, mun kan zo mu fahimci juna tsakanin mu. To zama tare ya zama dole tsakanin mu.
To bari in dawo gare ki Madam Veronica, waɗanne ƙalubale kike samu musamman wajen gudanar da aikin ki na koyar da yara?
Okay, apart from look what in kaman muna aji haka yaran sometimes in ba dai surutu ba wani matsalan da muke da shi.
kuma ba sa nuna bambanci, suna koyon abin da ya kamata na abin da kike koya musu.
Ba wani bambanci addini ko Krista ko musulmi, babu bambanci. Komai yana tafiya daidai, ba fada muna zaman lafiya nan dukanmu a haɗe.
To da yake an ce daga Maiduguri kika zo, ainihin kikila ba ƴar Jos bane. Me kika gani game da wannan makaranta wanda ya ɗauke miki hankali, wanda zai nuna cewa akwai zaman lafiya musamman a nan a tsakanin al'umman Jos?
Okay, abinda na akwai haɗin kai, ba bambancin addini yadda na faɗa miki. Kuma lokacin crisis ɗin nan ma, nan wurin ba wani damuwa. So ina zuwa aiki na, ba abin da ke damina, ba wani insecurities a nan ɓangaren. So nan wurin akwai zaman lafiya nan ɓangaren.
Ranka da dai kila za a ce akwai waɗansu kalubale da nasarori da aka samu ya zuwa yanzu, waɗanne kalubale za a ce an samu game da wannan makaranta taku?
Okay, to gaskiya ita Majuma College of Advanced Studies yanda muke yanzu ba mu fuskantar wata kalubale. So iya abinda nake gani akwai ci gaba sosai kuma da nasara da muke gani. Mun kin duba environment din yanzu, zaki zo ki samu baka iya bambanta waye mai kuɗi, waye talaka, waye fito gidan da akwai mai a cikin shi. In kin duba kowa mun dauke su a matsayin kowa ya zauna a cikin rumfa daya, yanda muke kenan a nan Majima College of Advanced Studies. Shi director na makarantar na Ambassador Gali Musa Abba mutum ne wanda idan har ka tozar ta wani yaro, bai shakkan duk malami idan har zaka tozar ko muka ci hakki ko kuma ka taka wani ɗalibi na makarantar nan, ko Krista ne ko musulmi ne, a take a wannan wajen, shi Ambassador Gali Musa na Abba zai faɗa ma abinda kake yi baka kyautawa.
To da zan dawo kusan daga ƙarshe kenan, wato rector, me kake gani kaman wannan makaranta taku take bukata musamman daga al'umma, daga ɗaiɗaikun jama'a? Tunda naga wata kungiya Books for Africa ta kawo muku tallafi, me kuke bukata na ganin kun ƙara inganta zamantakewa musamman na al'umma da suke zuwa wannan makaranta?
Da farko, Majima College of Advanced Studies da take da haɗin gwiwa da Ahmad Bello University Zaria, da muna yin course guda ɗaya ne, Library and Information Science. Yanzu kuma muna yin courses har guda 11. To muna da ƙarancin waje da muke buƙatar expansion, ƙara buɗa
makan fili kenan,
fili ko ginanne ko ya haka. Kamar da Books to Africa so ta bamu gudunmawa wannan, muna neman al'umma ko gwamnati ta bamu wannan gudunmawa. Kuma makarantar, kamar da na faɗa miki, school fees din makarantar nan na faɗa wani ba zai yadda ba. A kuma school fees din Hajiya Zainab, na abin nan 60% of the students na college din ni nake daukan ɗawainiyarsu. Ga su nan har mun sha faɗa da su, da zo meeting a yi faɗa da ni. Na ce ina ruwan kuku dai, ba ina neman da nan yana biya ku ba. Sometimes in wata ya ƙare Hajiya Zainab, sai na je neman bashi. Ga chief security shi yake zuwa yake haɗa da wasu cooperative, sai na ciwo bashi na biya salaries, in an samu kuɗin mu biya. To makarantar muna buƙatuwa da taimako saboda marayu da waɗanda ba su da ƙarfi. To makarantar tana da buƙatuwa da kayan science equipment, land ko kuma fili ko kuma wani ya zo ya ɗaura mana saman building ɗin da muke da shi, ko dai wani gudunmawa da mutum yake ganin zai yi, ko kuma shi in person ɗin yana da sha'awa ya zo shi ma ya koyar ya tashi ba ta shi gudunmawar, muna wannan abin is welcome. Kamar yanzu muna da Pastor Daniel, shi on his own kawai ya ga yadda ake yi musulmi da Krista, ya ce shi ya zo, lokacin da ya zo na ce doctor ba zan iya biyan ka ba, ya ce a'a, ni abin da ya bani sha'awa na ga musulmi da Krista a makarantar. To kuma lokacin crisis ma haka muke zuwa, har ta mino zan jan ɗauko su na kawo su a mota ma aji. A yanzu a cikin ƙwaryar Jos ba alfahari nake ba, babu wani private organization, private school da take da musulmi da Krista kamar Majima College of Advanced Studies. Ba na tsammanin akwai wannan makarantar. To muna buƙatuwa da philanthropies, gwamnati da sauran NGOs, kamar yadda wannan NGO ɗin suka turo wanda Books Turu 90 Foundation daga United Kingdom, Ingila kenan ko. So muna roƙo da Allah duk wanda ya ji wannan ya kawo wa wannan makaranta gudunmawa, kuma kofar mu a buɗe take.
Yanzu kuma ga shawara kan zamantakewar mu daga shugaban al'umar Hausa Fulani da ke garin Jos, Alhaji Garba Abdulkadir.
Ranka daɗe yaya batun zamantakewa tsakanin al'umma gaba ɗaya mabambantan addinai da ɗabi'u duka gaba ɗaya.
To Zainab Babaji, zamantakewa wajibi ne ga al'umma. Domin tilo mai kira ga al'umma mu zauna tare, mu ci tare, mu kuma tsira tare, inda duk za mu je mu tare. Domin mun yi an gani shugabanninmu da farko sun gwada muna kan akan haka. Kuma ba za mu da duk wani dan halak mahaluki zai ka mana ya ture mu akan wannan ba, ba za mu yadda ba.
Wannan cibiya ce da ake samun yara da ke tasowa musamman waɗanda kila ba su san irin zamantakewan da aka yi a baya ba, wani hudu ba za ka musu.
Za a gaya musu su san cewa wannan abu muhimmi ne. Kuma lokaci zuwa lokaci muna za mu so shugabannin makaranta sun gayyata mu don mu ringa gaya wa ɗalibai su san cewa wannan zama na zaman tare muhimmi ne. Ba yadda za a yi a rabu, dole mu zauna tare uwa ɗaya uba ɗaya. Yawwa, kuma magana addini babu tilo ga addini ga malamai suna gaya mana kowa ya nasa iyaka.
Jama'a masu sauraron mu, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon takwarar aikinsa Donald Trump sun ɗauki hanyar sake karawa a zaben shugaban ƙasa da za a yi a bana bayan da suka samu gagarumin nasara a babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin Amurka. Biden ya lashe duka jihohi 15 da 'yan Democrat suka kada ƙuri'unsu waɗanda suka hada da Virginia, Texas, Minnesota da kuma Colorado. Sai dai bai nasara ba a zaben gangami da aka yi a yankin Samoa da ke ƙarƙashin ikon Amurka. Trump a nasa ɓangaren ya samu nasara a jihohi 14 ciki har da Utah, jiha ta ƙarshe da aka sanar a sakamakon zaben na fidda gwani. Duba da cewa baya fuskantar wata ƙwaƙwarar hamayya, yanzu Biden ya maida hankalinsa ne kan zaben wanda za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba, inda ya yi gargaɗi kan irin rudani da za a iya shiga idan har aka sake zaben Trump. Shi kuma Trump a nasa ɓangaren ya zargi Biden da dagula al'amuran ƙasar baki ɗaya. A gefe guda kuma Nikki Haley da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don tsayawa takarar shugaban ƙasa ta janye takararta a cewar wasu mutane uku da ke da masaniya kan lamarin, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito a yau Laraba. Hakan na nufin tsohuwar gwamnar jihar South Carolina kuma tsohuwar jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bar tsohon shugaban ƙasa kenan Donald Trump shi kaɗai a matsayin mai neman tikitin jam'iyyarta 'yan adawa. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar don ganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce harin sama da suka kai a Beit Hanun ya halaka mayakan Hamas biyu, waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai a Isra'ila. Sauran hare-haren na Isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na Gaza da kuma Khan Yunis da ke kudanci. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargaɗi wacce zai aika wa Isra'ila da nuna buƙatar samar da ƙarin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin na Gaza don a magance abin da ya kira baƙar wahala da jama'a ke sha a yankin. A yau Laraba, Ukraine ta ce sabbin hare-haren da Rasha ta kai mata cikin dare sun haɗa da jirage mara matuƙa 42 da makamai masu linzami guda 5 waɗanda suka kaikaice yankuna daban-daban na ƙasar. Dakarun saman Ukraine sun ce sun yi nasarar kakkaɓo 38 cikin jirage mara matuƙa 42 da Rasha ta harba musu. Babban mai shigar da ƙara a Ukraine ya ce mutum 7 sun ji rauni a yankin Sumy da hare-haren na Rasha suka shafa. A nasu ɓangaren jami'an Rasha sun ce jirage mara matuƙa mallakar Ukraine sun kai hari kan wata tashar sarrafa ƙarafa a yau Laraba.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da dare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da kuma Jul Ladas Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.